wannan kasafi da shugaba Buhari ya mata take da kasafi na samar da ci gaban al'umma ya samu ra'ayoyi daban-daban daga ƴaƴan majalisar dokokin kasar kama daga shugaban majalisar dattawa Ahmed Lawan wanda ya nuna damuwarsa akan yadda aka samu wagegen gidi a kasafin ya ce dole ne majalisar ta yi aikin tantance kasafin daki-daki domin a rage yawan wasu kudade da za su samu shiga lalitar gwamnati wajen toshe gibin shi kuwa sanata Abdullahi Adamu daga jihar Nasarawa ya yadda ana ciwo bashi amma yana ganin ba Najeriya kadai ke cin bashi ba
gwamnatin Britaniya tana da bashi akan ta na trillion pound sterling trillion uku sashi a naira pound daya na ingila kusan naira 670 ko da ko 700 to ana biyan su bashi na trillion uku abin la'akari anan shine wayannan basu suka dake kanmu ko da ƙara akan ayyukan shugabanmu ne aikin jirgin hanyoyin jirgin kasa da aka fara ba gaba ba kusan ba fara nasu ba ina cikin kasafi ne kawai da aka yi to yanzu an tabbatar za a fara wanda ba fara ba ko da gaban da ba gaba ba insha Allah
a lokacin da yake nashi nazarin sanata Barau Jibrin wanda yake shugabantan kwamitin kula da kasafin kuɗi a majalisar dattawa ya yaba ne da irin ayyukan more rayuwa da za a yi da kasafin kuɗin
to ana buƙatar wato azabarar da tattalin arzikin ƙasa to taya zaka zabarar da tattalin arzikin ƙasa sai wajen kashe-kashen kuɗaɗe na yin abubuwan gina ƙasa to yayin da ka zo ka fara yin wannan to kowa zai tabbu tun daga lebara wanda zai je wajen aiki da dauku da mai tifan yashi da mai gini da mai inji da injiniya da ƴan kwangila da mai sai da kosai ma agun da alala to kowa zai tabbu saboda haka in aka taba to ka ganka baki da tattalin arzikin sai ya motsa
amma sanata Abdullahi Ibrahim baba daga jihar Sokoto ya ce ba a nan gido ke saka ba
ni gaskiya wannan kasafi din da aka yi ba shi yake damuna ba abin da yake damuna na sha magana kan shi ko wace tun 2016 na kai waɗanga maganganu na cewa ba yaran ba dai tayi mai matsalar da kenan ana yin budget sahibdud amma babu wani tabbacin cewa wannan budget din da za ake yi ana iya implementing nashi akwai na san nayi wani bincike 2016 gaskiya budget din da aka yi projected revenue abinda muka doki cewa zai shigo aljihun federal government ya shigo amma kuma budget din nan kawai zan ci kashi 60 bisa 100 nashi kawai aka gabatar to ina ne aka yi da difference sauran kudin kenan an shigar da wasu ayyuka waɗanda gaskiya ba su cikin katsayin kuɗin da shugaban ƙasa ya yi
za a yi amfani da kashi 22 na kasafin wajen siyo kayan magance matsalar tsaro naira ₦3.6 trillion wajen biyan basussukan da aka ci a baya sannan a yi amfani da naira ₦4.1 trillion wajen biyan albashin ma'aikata su kuma ƴan fensho an ware musu naira ₦5.79 billion duka dai za a kashe naira ₦16.3 trillion a matsayin kasafin kuɗin shekara 2022 Madina Dauda, Muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.